ko kuma a mace wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta cewa ya fita farko-farkon hantsi a lokacin da wato ya zo sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu a lokacin da bai saba zo masa ba su ya tashi aka da gari ya waye kuma aka ba zama wajen neman Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun yi jinga da Abu Abdullah ibn Uraiq al-Laythi domin kwararre ne masanin hanya dan ya nuna musu hanya suka amince da shi kuma suka mika masa ababen hawan su suka yi alƙawarin haduwa da shi bayan kwana uku lokacin da neman su yayi tsanani bayan sun yi nema har da masana sanin sawaye suka diba dan gano ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma dai Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama tsaro da kariya Annabi ya kama hanya shi da sayyidina Abu Bakar bayan fitowa daga cikin garu Thawr suka nufi garin Madina mun ji akwai wanda ya biyo bayan su dan neman sa'a tunda an sa gasa ta duk wanda ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu an to yana da wato gwaggwaban lada na raƙuma guda 100 akan din mutum daya an gane ko akan din mutum daya raƙumi 100 haka aka bazama wajen neman Annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai Suraqatu bin Malik shine dai yayi kokarin bin su har ya hango su Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a sai dokin sai kafafuwan dokin suka nitse a cikin ƙasa to daga nan dai suka yi yarjejeniya da shi a yi masa addu'a ya fita daga cikin wannan bala'in zai kuma koma kuma duk wanda ya hadu da shi ya fito dan neman su zai yi kokari ya mayar da shi alal muallif rahimahullah ta'ala ثم مر في مسيره ما ذلك sannan suka ci gaba da tafiya a wannan ainihin bulaguro ko wannan hijira ta su suka zo wucewa bi khaymatay ummi ma'bad suka zo wucewa ta bukkokin ummu ma'bad sunanta atika bintu khalid wato atikatu bintu khalid bin munqidh ibn rabi'a Al-Khuza'iyya thumma al-Ka'biyya wato wannan ummu ma'bad wato baiwar Allah ce sunanta Atika ir Khalid ir Munqidh ir Rabi'a ir kabilar Khuza'a ce sannan kuma kabilar Ka'biyya fasaluha zat da suka zo wucewa ta wajen wannan baiwar Allah ummu ma'bad sai suka tambaye ta ko za su samu abinci a wajenta falam yusibu indaha shay'an basu samu komai ba a wajenta dan su ma suna ta kansu suna fama da fari wa kanu mustinina sun kasance su ma suna fama da fari shine mustinina ai asabahumul kahfu wato su ma fari tun ya riga ya kama su daga suna cikin yanayi fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shatin wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli wata akuya cikin awakan ummu ma'bad fi khaymatihim a wannan bukkoki rukunin bukkokin su wasa'alaha sayt ruki ummu ma'bad hal biha labanun ya tambaye ta wannan akuyar ko tana da nono qalat ummu ma'bad tace hiya ajhad min zalika ai duk cikin dabbobin tafi kowace dabba jigata ba za a samu komai ba ta tare da haka ajhad min zalika inma khallafaha anil galamil jahad ai tsananin yunwa take baba da shine yasa aka fita da sauran dabbobin ita aka barta sauran dabbobin an dan fita da su ko za a dan samu abun kalaci ne kiyo da za su samu ita yanayin yunwa da rama dake tattare da ita ne ma yasa ba iya fita tare da ita ba da haka babu wani nono da za a samu a tattare da ita kaga ta tabbatar da cewa wannan akuya ramammiya ce babu mamora ko nono ko kadan a tattare da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'jiza fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kama sahabi yadihi dar'aha sai shafa hantsar nonon wannan akuya da hannunsa mai albarka wa samma Allah ya ambaci sunan Allah yace bismillah wa da'a fatafajat alai sai yace azo a bude kafafuwanta shine fatafajat alai ai futi hadma baina rijlaiha yasa a ware tsakanin kafafuwanta dan a samu damar ainihin nonon ya sake ya dinga ainihin wato tahowa yanda ya kamata wadarrat yace kuma a matsa wato yace a bude kafafuwanta shafar hantsarta da yayi sai ba da umarni shi a bude kafarta a fara tatsa wada'a bi ina'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo akushi kawo mazubi yurbidu rahaqa sai da ya kosar da dukkan wannan jama'a arrahabu sun ce daga mutum uku zuwa mutum tara dabbar da ta rame nonon abushe babu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba hantsarta sai ga nono ya taru aka dinga tatsa a cikin wani baho ko wani masaki aka dinga diba har sai da kusan mutum goma suka sha suka goshi shine ma'ana yurbidu arrahada ayyarwihim sai da wannan nonon da aka tatsa sai da ya kosar da wannan jama'a fa halaba fihi hatta alabhu arqwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tatsar sa har sai da ya cika wannan masaki din wa saqaha ya shayar da ita ummu ma'bad da farko ka dube wato karamci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ai akuya tace da haka da abin albarkatu sai ce tuke zaki fara tatsa ke za a fara sallama da aka yi shayar da ita debo mazubin ki aka shayar da ita wa saqa ashabahu sannan manzo Allah ya shayar da sahabbansa kaga sayyidina Abubakar ya sha kenan dawa Abdullahi ibn Urayq al-Laythi ko tunda shi ma akwai shi a cikin tafiyar shine ainihin ad-dalil ko to su wai shayar da su wa shariba akhirahum shine da karshen su a sha sallallahu alaihi wasallam in kai ne Allah bai ai kai naka zubin da banne ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da nonon aka same sai ya sa aka yi shayar da ummu ma'bad da ita da iyalanta sannan sahabbansa da ke tare da su ce su sha sannan sai ya zama shine akhirul qaumi shurban thumma ghadarahu indaha sannan ragowar nonon ya bar shi a wajenta ya bar wannan nono a wajenta wartahalu anha suka tafi thumma qala sannan mai bada labari ya ce wa asbaha sautun aliyan sai muka wayi gari da wani sauti madaukaki bi makkata da muke jiyo shi daga garin makka yasma'unahu suna jiyo sautin wala yarawna alqa'ila amma ba sa jin mai sautin an ce sautin aljanu ne an gane ko sautin suke ta ji amma ba sa jin waye yake yin wannan sautin ga abinda sautin ke cewa jazallahu rabbun nas khayra jazaihi رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزل بالبر أو بالبر هو اللي ذاك يكرر هما نزل بالبر وارتحل به fa aflaha man amsa rafika muhammadin fa ya laqsayyin ma zawallahu ankum bihi min fi'ali la yujaza wa sudadi salu ukhtakum aishatiha wa ina'iha fa innakum in tas'alu ash-shata tashhadi da'aha bi shatin ha'ilin fatahallabat lahu bi sarihin darratu ash-shati muzbadi wa muzbidi nabiyyun yara ma la yara an-nasu hawlahu wa yatlu kitaballahi fi kulli mashhadi wa in qala fi yawmin maqalata dha'ibin wa tasdiquha fi dhahwati al-yawm aw gadi tarahala an qaumin fazalat 'uquluhum wa halla 'ala qaumin bi nurin mujaddadi hadahum bihi ba'da ad-dhalalati rabbuhum wa arshadahum man yattabi'il haqqo yarshudu liyahni aba bakrin sa'adatu jiddihi bi suhbatihi man yas'adillahu yas'adi wa yahni bani ka'bin makana fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bi marsadi wannan baitocin kawai suka dinga ji sautin kawai suke ji daga ina sautin yake wasu kawai wanda yake wannan baitocin ba me baitin yake cewa a cikin baitin sai suka jume waka yana cewa jazallahu rabbul nas خير جزائه الله يساكا وبنجيجن متاني مفي الخيرن ساكاي يسا رفيقين ابو كنين غدا بيو حلا suka sauka khaymatay ummi ma'badi suka sauka a wajen bukkokin ummi ma'bad wa kenan dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar shine jazallahu rabbul nas khayra jazaihi rafiqain ci abokan tafiya ne mutum biyu halla suka yada zango khaymatay ummi ma'badi a wajen bukkoki da hemomin ummi ma'bad kuma su wayannan abokan tafiya guda biyu nazala sun sauka sun yada zango bil barri da kyautatawa wartahala bayan sun yi wannan hemomi da mutanen wannan bukkoki alheri da ihsani wartahala bihi sannan sai suka maraita suka tashi suka tafi suka bar wannan gure fa aflaha man amsa rafika muhammad duk wanda ya kasance abokin tafiyar muhammad ya gama rabauta sayyidina abubakar ya gama rabauta a wannan baitin aka ce man amsa rafika muhammad wanda ya kasance shine abokin tafiyar annabi muhammad aflaha ya gama rabauta fa ya la qusay kai can iyalan qusay ai Qusayyin anan cikin jikakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wato Qusay to ba shi Qusayyin ba ai lokacin da wannan abin ya faru Qusayyin baya raye so ba Qusayyin ake nufi ba ahalin Qusayyu suna daga cikin wanda suka bar wannan dama ta albarkar Annabi ta bar garin Makka ta tashi ta koma Madina to shine a cikin baitin ake cewa kai can wannan gida an gane ko khaito da li Qusayyin iyalan Qusay ma za wallahu anhum irin abinda Allah ya karkatar gabarinsu na girma da daukaka da falala da alheri Allah ya karkatar da akalar girma ya karkatar da akalar daukaka da alheri da falala daga wannan iyalai min fi'alin saboda mugun aikin da suka yi na takurawa da musgunawa Annabi sallallahu alaihi wasallam la yujaza wanda bai kamata a saka musu da irin wannan falalar ba wasu udadi da wayannan dabi'u na daukaka da karamci bai kamata a ce su ne za su ci gaba da cin gajiyar su ba tunda suka takura wa Annabi har Allah ya bashi izini yace yayi hijira ya koma Madina da haka alherin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu a cikin baitin sai yake ta salu uktakum in kuna so ku gane daraja da matsayi da albarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambayi ɗan koko ku tambayi ummu ma'bad an shatiha ya labarin akuyar nan tata me ya faru da akuyar nan tata wa ina iha ku tambaye ta akushin nan nata ku tambaye ta masakin nan da aka cika mata shi da loro ita tana da labari fa innakum in tas'al shata kai inda ma za ku tambaye ita kanta akuyar ta shahadi za ta ba ku sheda ba ma ita mai akuyar ba ita kanta akuyar mun ka tambaye ta za ta ba ku sheda da aha bi shati ha'ilin da aha ya kirawo ita ummi ma'abadin bishatin yace ta ba su wannan akuyar ha'ilin ay hazilatin qalilatin laban ramammiya wadda nonon dake cikin hantsar ta dan kadan ne ita ake kira ha'il fatahallabat kankace mai fatahallaban nahu sai nono ya cika hantsarta wato sai nono ya cika bisarihin da tataccen nono shine sarih darratu shati muzbadi sai ga hantsar akuyar tana fitar da nono yansin yau augadi ko hantsin gobe in ba a gane ba yau a ci gaba da tafiya ai duk ba a gane shi ba daga baya aka gane shi daga in ya faɗi magana an ganta wannan ta zama ba kuwa fa tasdiquha to gaskiyar wannan magana za a ganta fi zahawati yaumi a hantsin yau augadi ko gobe tarahala manzo ne wanda yayi kaura yayi tashi an kaumin ya rabu da wasu mutane fasalar kuluhum hankalin su sai ya gushi basu gane daraja da albarkar zaman annaba ce
amma hadithin Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi takharijin sa a cikin Mishkatul Masabih dhaifi ne amma yartaki ila darajatul hasan bi ta'addudi turuqi in an tattara hanyoyin sa zai iya zama hadithul hasan an gane ko da mutunta ya dawo ita ummi ma'abati ai ya tarar ya san yanda ya bar dabbobin su yana dawo ya ga dabbobi kulkul hansa su ta cika yace a haka ita ce shine ta fara bashi labarin ai wani mutum ne mai albarka ya sauka sai ta fara fada sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai tsayin kaza mai fadin kaza mai hasken kaza mai kaza sai ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai da shi da ita sai suka musulunta وارشدهم من يتبع الحق يرشده وارشدهم ubangiji ya shiryar da su man yatba'il haqqa duk wanda yake bibiyar gaskiya yarshudu zai shigo ta fata gane duk wanda yake bibiyar gaskiya to insha Allah zai shigo wata rana liyahani ababakar alherin Allah ya gaida abubakar farin ciki ya tabbata ga abubakar sa'adatu jiddihi saboda irin arzikin kwazansa bi suhubatihi da irin wannan abota da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam man yus'idullahu yas'adi wanda Allah ya azurta shi yake zama mai arziki wanda Allah ya tsiyata shi kuma da tsiya zai ci Allah ya tsare mu da tsiya da haka sayyidina abubakar Allah ya riga ya azurta shi da haka sai dai ayi hakuri wa yahani bani ka'ab alherin Allah ya gaida kabilar bani ka'ab kabila ce da ake danganta ta zuwa ga Ka'ab ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a an gane ko to wannan kabilar ita ma ta samu alheri makana fatatihim an gane faslun ala yace ga wani fasal shi kuma wannan fasalin walamma balagal ansar walamma balagal ansar makhraj rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makka yayin da lansarawa mutanen Madina su kuma suka samu labarin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka fakanu yakhrujuna kulla yawmin sai zama kullun sai sun fito ilal harra zuwa wajen duwatsun garin Madina ka san garin Madina duwatsu ne suka kewaye ta an gane ko garin Madina dutse ne ta gabas dutse ne ta yamma shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi khandak zai yi wannan gwalalo lokacin da aka yi gazwatul ahzab kawai iya inda yayi demarcation sai ya sa demarcation bangaren da babu dutse kamar ka ce kudu da arewa nan kawai aka gine saboda ta yamma akwai dutse ta gabas akwai dutse daga kudu nan aka yi kokarin sa katanga da kuma ainihin wato arewa haka suna fitowa zuwa wannan dutse yantazirunahu suna jiransa suna sauraron isowarsa fa idza shtadda harru ash-shams idan rana ta yi zafi raj'u ila manazilihim sai su koma gidajensu falamma kana yawmul ithnain thaniya ashara rabi'il awwal ran wata litinin 12 ga watan rabi'il awwal ala ra'si 13 sana wato shekara ta 13 min nubuwatihi daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabtarsa kharaju ala adati mutanen Madina suka fita bayan gari bisa al'ada su ta kullun sai sun fita jiran yaushe zai karaso ko kuma ko ya iso falamma hamiyati shamsu da rana ta yi zafi raja'u sai suka koma wa sa'ida rajulun min al-yahud ala udumin sai wani bayahude ya hau kan wani tsauni min adamil madinati daga tsaunukan garin madina li ba'dhi sha'nihi shi wata harkar sa ce tanta kai shi ya je wajen wani al'amari da ya shafe shi fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ya ce rasuli kajara fara fi'ilun wafa'il rasula shi zai zama maqulun bihi kuma huwa mudaf allahi mudafun ilai ko ko kace rasulullahi sai zama mudaf wa mudafun ilaihi wal jumla bi mudaf wa mudafun ilaihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi haka ba za ka ce fara'a rasuli haka na ga rubuta ban san ko kuma haka ya rubuta fara'a yaga kaga akwai fi'ilin ganin akwai shi wanda ya gani din to me aka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maf'ulun bihi da haka sai ka mai da shi wasani sama rasula kuma sai ka ce wa ashaba ku shi ma dan haka wannan ba yahudan sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabbansa mubayyidina wato yana hango hasken su yazulu bihimus sara kawalwal ya tana ta yawo su an gane kawalwal ya aiko za ga wani lokaci a wancan lokacin idan rana ta take sai ka dinga hango kan hanya kamar ruwa ne a kwance a gurin idan mutum yana wuce ta gurin sai ka kamar mudubi sai ka dinga ganin walƙiyarsa haka to shi yana can kan tsauni sai ya hango haskensu suna tahowa wannan kawalwal ne tana ta haska su fasaraha bi a'la sauti sai ya wato fasaraha sai ya yi ihu ya daga murya yace ya bani kaila ya kira wani wata kabila yace ya ku mutanen kaila hadha sahibukum kad jaa ga mutumin nan naku yazo jaa jaddukum alladhi tanzirunahu kakan nan naku da kuke jiran zuwan sa gashi ne yazo yahudu tuba babu ce fatara al ansaru ila silah nan take mutanen Madina abinda suke jira yazo kenan sai kowa ya tafi ya zaru makamansa an gane ko kowa ya race takobinsa liyatalaqahu dan su je su tarbo shi sallallahu alaihi wasallam wasumi'atul wajaba wat takbir fi bani amr bin am bin au sai ake ta jiyo sowa shine wajaba ake ta jin hayaniya wat takbiru da kabar bari fi bani amr bin au cikin kabila ko unguwar bani amr bin au wa kabbara almuslimuna sai musulmi suka barke da kabbara farhan bi qudumihi saboda farin cikin isowar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaju li liqa'i da aka suka fita wajen tarbarsa zakai ta ganin musulmi ana ta ficewa daga garin madina wajen tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam fatalaqahu suka taro shi wa hayyahu suka gaishe shi gaisuwa bi tahiyatin nubuwa gaisuwa irin ta annabta gaisuwa ta ban girma wa ahadqu bihi mudifina suka yi masa kawanya mudifina haulahu suka kewaye shi wasakinatu taghshahu shi ko wata irin nutsuwa ce take ta lullube shi wal wahyu yanzilu alaihi wahayi yana sauka gare shi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu fa ba'da zalika zahir fa inna allaha huwa maulahu allah shine maulansa allah shine majibincin al'amarinsa allah shine masoyinsa wa jibrilu jibrilu ma masoyin manzon allah ne wa salihul mu'minina haka da mu'minai na kwarai wal mala'ikatu kaga mala'iku ba'da zalika zahirun su ma mataimaka ne bayan taimakon Allah da na jibrilu da na sauran mu'minai to su ma mala'iku mataimaka ne wajen bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya suratul tahrim aya ta 1 fasara da haka annabi ya riga ya iso garin madina sallallahu alaihi wasallam fasara sai ya tafi yana tafiya ana biye da shi hatta nazala bi quba har sai da ya sauka a garin Quba ko a unguwar Quba fi bani Amr bin Auf wajen kabilar bani Auf bani Amr bin Auf fa nazala ala Kulsum bin Hadbin sai sauka a gidan wani da ake kiransa Kulthum ibn al-Hadid wa qila ala Sa'd ibn Khaythama wasu kuma suka ce ya sauka ne a gidan Sa'd ibn Khaythama wal awwalu athbatu ibn al-Qayyim ya ce amma magana farko ta fi tabbata cewa ya sauka ne a gidan Kulthum ibn al-Hadid فقام فيهم 14 ليله wannan gida alheri ya sauka musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana daidai dare 14 a gidan Kulthum ibn al-Hadid wa assasa masjid Quba anan ne ya kafa harsashin gina masallacin Quba wa huwa awwalu masjidin masallacin Quba shine farkon masallaci ussisa da aka gina ba'da nubuwati bayan annabta la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan hadithin ka duba manaqibul ansar imam al-bukhari ya kawo shi hadisi na 3906 hadithun suraqah ibn malik radiyallahu anhu falamma kana yawmul jumu'ah da ranar jumu'ah tazo rakiba manzon Allah ya hau kan taguwar sa kasuwa bi amrillahi lahu bisa umarnin da Allah ya bashi fa adarakatul jumu'ah sai sallar jumu'ah ta riske shi fi bani Salim bin Auf a unguwar bani Salim bin Auf fa jama'a bihim sai musu sallar jumu'ah fil masjidil ladhi fi badnil wadi a wani masallaci da yake badnil wadi an gane ko kuma rakiba ma'ana ya baro Quba Allah ya bashi umarni juma'a ta zo sai aka ce to ya bar Quba da aka sai ya karo gaba yana zuwa sai juma'a ta riske shi a bani Salim bin Auf to anan yayi musu juma'a a masallacin da ke badilil wadi to bayan yayi sallar juma'a kuma rakiba sai ya hau kan abin hawarsa fa akhazu bi khitam rahilati suka rike wato ragama ta taguwarsa an gane ko eh suka rike wannan linzamin na taguwa tasa halumma ila al-adad wal-uddati was-salahi wal-man'a suna ce ya ma'aikin Allah taho zuwa ga inda yafi adadin mutane yafi tanaji ga makamai ga karfin soja ko kuma ga karfi ma'ana kowa yana cewa ungon mu zaka zo nan ne ya ma'aikin Allah mun maka tanaji akwai mutane da yawa akwai makamai akwai tsaro wajen mu zaka zo ya ma'aikin Allah wayannan suna a ya ma'aikin Allah ai gurin mu yafi security ka taho gurin mu ya ma'aikin Allah manzon Allah fa qala sai ce khallu sabilaha ai wannan tago kurabu da ita kawai ku kyale ta fa innaha ma'mura umarni yake ba ta ita ba kyale ta ita ta san inda aka umarce ta nan za ta je ta tsaya falam tazal sa'iratan bihi wannan taguwar bata gushe ba tana taucewa da shi wayannan sai sun sa ran a gurin su za a sauka sai su ga ta ƙara gaba ta wuce an gane ko sai an zo tudun maliki sai a ga an wuce
ba za a wuce ba an gane ko la tamurru bidari min duril ansar babu wani gida da wannan taguwa ta shige ta kofar gidan daga gidajen mutanen Madina illa ragibu ilaihi fin nuzuli alaihi face sai sun nuna kwadayin su na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wajen su wa yaqulu shi kuma ce musu yake da'uha fa innaha ma'mura ai ku kyale ta umarni ake bata ita ta san inda aka umarce ta ta tsaya fasara sai da ta sake wucewa hatta wasalat mawdi'a masjidihi al-yawm har sai ta isa daidai inda masallacin manzon Allah yake a yau fa barakat sai ta durkusa wa lam yanzil anha ai yanzu umarni ba ake ba su shi da ita bai sauka ba duk da ta durkusa hatta nahadat sai kuma ta sake miƙewa wasarat qalilan ta ƙara yin gaba kadan sumal tafatat ta sake wayoyowa kaga umarni yake mata remote control din ba ita bace ba hannunta yake ba sai ta sake wayoyowa wa raja'at fi mawdi'iha al-awwal sai ta sake dawowa gurin da ta tsaya na farko fa barakat sai ta durkusa a gurin fa nazala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kanta wadhalika wannan inda ta tsaya din fi banin najjar ta tsaya ne a dangin annabi na bangaren uwa ta tsaya ne a banin najjar akhwalihi kawunan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yan uwan mahaifiyarsa amina kenan wa kana min tawfiqillahi laha wannan yana daga cikin muwafaka da gamdakatar din da Allah ya yi wannan taguwa ko kuma yana daga cikin tawfiki da gamdakatar da Allah ya yi wa ban najjar fa innahu ahabba an yanzila alaihim dama can annabi shi ya fi so ya sauka a gurin su to amma shi ma ya ce da uha fa innaha ma'bura da haka sai Allah madaukakin sarki ya biya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatarsa sallallahu alaihi wasallam liyukrimahum bidhalika sai Allah ya wato sai zama an samu muwafaka ta sauka a gurin domin kuma dama annabi yana son ya sauka a gurin liyukrimahum dan ya karrama dangin mahaifiyarsa bidhalika da haka faja'alu yukallimunahu fil nuzuli alaihim suka dinga su ma nan dangin ga sunan gidan wane gidan bangaren gidan wane bangaren gidan wane gida ne tunda rukuni ne na family guda su ma kowa yana ya a gidana zaka sauka ni zan maka masauki shine faja'alu yukallimunahu suke ta magana da annabi sallallahu alaihi wasallam fil nuzul alaihim wajen sauka wajen su wa badara abu ayyuba kankace mai abu ayyubal ansari dattijan arziki jini yayi gaggawa ila rahilati ya nufi inda taguwa take fa adkhalahu ya dauki kayan annabi fa adkhalahu baitahu cikin gidansa da shi faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man za Allah sai kama cewa almar'u ma arhali mutum yana tare da kayan inda kayansa suke an dauke kayan an kai wani gida ka tafi wani gidan kuma da ba sace mutum yana inda kayansa yake waja'a as'ad ibn zurara As'ad ibn Zurara yace to haka kai mana Abu Ayyub al-Ansari to barka gani shi kuma fa akhadana atahu sai ya kama taguwar fakanin inda yace ni kuma guri zan ake ta ni kuma ni zan dinga kula da ita kar ka kwashe falalar gaba daya wannan hadisin yayi dadi ko kai dadi kai dadi amma dhaifi Ibn Sa'ad ya ruwaito shi a cikin Abaqatul Kubra مجلد ينا دين شافي ينا دريبيو لتلاتين دفاقوي امام الطبراني اشكين العوصب مجاهديث ينا دبو اكل دريب يارد اربعين دهدو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الهيثم يتكم مجمع الزوائد مجلد ينا شد شافي ينا ستين دعوكو ياتي فيه صديق ابن موسى اشكين اسناد ان يقول صديق ابن موسى امام الزبير حجة انقالكو amma za ka duk wannan abu ne wanda malaman tarihi duk kusan sun ka kawo shi a cikin littafin su wa asbaha kama qala abu qais sir matal ansari wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari kaman yanda abu qais sirma al ansari yace wa kana ibn abbas yahtalifu fi abdullahi dan abbas ya kasance yana ta kai kawo zuwa wajensa yatahaffazu minhu hadhihi al-abyad yana sanya haddace wadannan baitocin daga wajensa fawa fi quraish bid'a asharata hijjatan yudhakkiru law yalqa habiban muwatiya wa ya'ridu fi ahli al-mawasim nafsahu falam yara man yu'wi wa lam yara da'iya فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتعاسيا والتعاسيا نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصابيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح عاليا الله نعبى زيادة الخيكة هو وجن علم وطو أبو قيس سر مع الأنصار بل يجب أن يكون أنه يجب أن يكون قواكب قريشي
Allah Ta'ala wa ma'ada. Amin.